sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau 15 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zara ba makamin labarai.
Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka, wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa tsariya. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani, a cewar masu bincike a jiya Talata. Gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta ɗauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin ɓarkewar annobar ta coronavirus.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa sauran kiris a bahan mata iska a daidai lokacin da shugabannin ma'aikatar Niger Delta suka gagara bayanin yadda naira biliyan 183 suka yi ɓatan dabo a kasafin kuɗin ma'aikatar na shekarar 2019. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Nigeria ta ce annobar coronavirus na ci gaba da bazuwa a jihar sakamakon yadda mutane da cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukuma. Haka kuma a jihar Niger, rundunar 'yan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce tana gudanar da bincike akan wani dattijo ɗan kimanin shekaru 60 da ake zargi ya yi wata yarinya 'yar shekara 8 fyaɗe. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus ya yi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka, wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya game da yanayin girman matsalar cutar. Trump ya sake wallafa wani tsokaci da wani tsohon jagoran shirin wasanni Chuck Woolery ya wallafa a Twitter, wanda ba tare da wata hujja ba ya ce kowa ƙarya yake yi, har da ita kanta cibiyar kula da cututtuka da kuma likitocinmu, ba wai dukkansu ba, amma mafi yawansu suna faɗa mana ƙarya ne domin mu yarda. Sai dai Brett Gerol, wani ƙwararren likita da ke aiki da hukumar kula da lafiya a Amurka, wanda yana ɗaya daga cikin fitattun likitocin da ke kan gaba wajen yaƙi da cutar a ƙasar, ya faɗa wa shirin Today na talabijin ɗin NBC cewa akwai yiwuwar mu yi kuskure a nan da can bisa irin bayanan da muke bayarwa, amma kuma babu waninmu da yake ƙarya. Trump, wanda yake fuskantar babban kalubale a zaben da zai kara da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a watan Nuwamba, ya kwashe watanni yana nuna halin ko in kula game da tasirin annobar, inda a kwanan nan ma ya ce kashi 99 na yawan masu kamuwa da cutar da ake ganin sun ƙara Amurka ba zai yi wata illa ba. To a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani, a cewar masu bincike a jiya Talata, yayin da ake shirin fara gwajin ƙarshe kan rigakafin. Anthony Fauci, ƙwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko kota wace fuska ka kalle shi wannan labari ne mai dadi gwajin allurar rigakafin wanda abokan aikin Fauci suka kirkiro a cibiyar kula da lafiya ta kasa ta cibiyar Moderna Inc zai shiga mataki mafi muhimmanci a ranar 27 ga watan Yuli a nazarin mutum 30,000 da aka yi danganin ko rigakafin zai iya kare bil adama daga cutar ta coronavirus sai dai a jiya talata masu bincike sun nuna zakuwa a dakon da suke yi na ganin sakamakon gwajin mutum 45 na farko da aka yi tun a watan Maris to ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta dauka wacce ta buƙaci daliban kasashen waje da su canza makarantu ko su bar kasar idan jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewa annobar coronavirus an sanar da hukunci ne a lokacin fara sauraron karar a wata kotun tarayya dake Boston wacce jami'ar Harvard da cibiyar fasaha ta Massachusetts suka shigar da ke kalubalantar matsayar gwamnatin sanarwar ta samar da kwanciyar hankali ga dubban daliban kasashen waje da suke cikin hadarin mayar da su kasashen su tare da daruruwan jami'o'i da ke ta fadin tashi yadda za su bullo karatun zangon farko shiga lokacin hunturu bisa la'akari da matsayar gwamnatin Trump karkashin wannan tsari daliban kasashen waje da ke zaune a nan Amurka ka iya fuskantar hadarin kasa yin karatun su ta hanyar yanar gizo daga gida hakan na nufin ba za a sabunta bizar daliban da za su yi karatu daga gida ba a wannan zangon karatun ciki har da daliban jami'ar ta Harvard
za ta sake shirowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga cikin rahotannin mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin hayaniya ce ta kaure tsakanin ƴaƴan committee da manyan ma'aikatan hukumar kula da hukumar Niger Delta a daidai lokacin da suka gurfana a gaban gamayyar committee majalisar dokokin Nigeria kamar yadda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aika mana a wannan rahoton
Komitin ya nemi bayanin yadda aka kashe kudaden kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wan Bankoko yana cikin ƴaƴan komitin ga bayanin da ya mani.
Hanya ce wanda shi MD na NDDC ya kasa ya gayawa komitin cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan biliyan 305 ya shigo wurin su sun ce kuma sun kashe biliyan 120. Muka tambaye shi nawa ya rage ya kasa bada bayani shine kawai ya kawo hayana muka ce to in haka ne in har ba za ka yi bayanin cewa nawa suka rage akan ɗinka ba akwai abin da muke kira opening balance. Opening balance kuma abin da za a ɗauka carry forward a saka a 2022 to kuma bayar da shi bayar da tabbas ko yana da shi shi da muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da kawai shi zai ga committee nawa yake da shi a halin yanzu sannan mu ci gaba da budget na 2022 kin ga abin da ya kawo hayani akwai ba wani hayani bane
to me yasa naji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu
abin da yasa muka ce record the document ana amfani da shi ya zama shaida a ko ina mu committee ne na majalisa muna wakiltar ƴan Najeriya shi ne muka ce mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo shi yasa muka ce saka hannu in ya saka hannu wannan abin ya zama tabbatar daga wurin sai to
tun makon da ya gabata ne committee ke kai komo akan matsalolin hukumar ta Niger Delta dake karkashin shugabancin tsohon gwamnatin jihar Akwa Ibom Senator Batul Abadio wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikatar dukkan sa kaina kuma yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar to wai menene mataki na gaba tunda committee bai gamsu da waɗannan bayanai ba tambayar kenan da nayi wa honorable Babangida Ibrahim mai wakiltar malumfashi da kafar ta jihar Katsina a majalisar wakilai kuma daya cikin ƴaƴan kwamitin
kamar da ke sani shi dai budget process ne ba kwana daya ake fara shi ba a gama kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo kuma da wanda ka kashe to an zo tambaya ta farko ta tara wannan taron ba kuma shi bai karshen matsalolin su ba da kuma an jika duba abin da ya yi presenting gaba daya bai fi ka'idar format na presentation na budget mun yi kokari su kyale mu kara wannan bayani ba da ma a ruling an ce zai gyara zai kuma zai shi ya dawo amma ina tabbatar muku cewa ko ya dawo wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba
kwamitin ya daga zaman sauraron bayanan kasafin kuɗin hukumar kula da harkokin Niger Delta sai wani lokaci nan gaba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Alhamdulillah a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a Birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. To a karon farko cikin shekara 17 gwamnatin Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa bayan da alƙalan kotun kolin kasar biyar suka amince da hukuncin yayin da wasu hudu cikin alƙalan kotun tara suka nuna adawa da hukuncin kotun ta yanke hukuncin ne a jiya talata inda ta yi watsi da wani hani da wata kotu ta daban ta yi na aiwatar da wasu hukuncin kisa uku da kuma wasu da za a yi a wata mai zuwa an aiwatar da hukuncin kisa ne akan Daniel Lewis Lee inda aka kashe shi ta hanyar amfani da allura a wani gidan yari dake jihar Indiana sa'o'i bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin babban attorney general din Amurka William Barr yace Lee memba ne a kungiyar nan mai rajin ganin MPP ta farar fata ya kara da cewa an yanke mai hukunci ne bayan da aka same shi da laifin kashi William Frederick Mola da Nancy Ann Mola tare da ƴarsu ƴar shekara 8 Sarah Elizabeth Powell bayan da ya musu fashi ya kuma kashe su Lee ya nane musu baki ya kuma kulle duwatsu a jikin su ya jefa su cikin wani kogi a jihar Illinois
da zara Aminu Fage da ta karanta wannan labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Nigeria ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa a jihar sakamakon yadda waɗanda cutar ta kama a jihar ke kin bayyana kansu ga hukumomi domin ɗaukar matakin da ya dace wajen aiwatar da gwaje-gwaje da kuma killace su. Gwamnatin jihar Rivers ta ce wasu jama'ar jihar suna amfani da magungunan gargajiya da zarar sun ji wasu al'ummomin sun kamu da cutar ta corona. Sai dai har yanzu masana kiwon lafiya ba su tabbatar da cewa magungunan gargajiya suna warkar da cutar ba. Wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana da wannan rahoto wanda ya fara da kalaman gwamnan jihar Rivers Nelson Wike.
I've also noticed that most affected people are resorting to self-medication instead of presenting themselves.
Muna sanar da cewar mafi yawan mutane da dama a jihar Rivers waɗanda suka kamu da cutar ta corona sun zaɓi yawa kansu amfani da maganin gargajiya sun kimita kansu ga hukumomi domin a ba su kulawar da ta kamata.
Yanzu dai jihar ta Rivers ita ce ta biyu a yawan waɗanda suke ɗauke da cutar ta COVID-19 inda gidigar baya-bayan nan jihar Lagos suke zama ta ɗaya. Ga ma abinda 'yan jihar ta Rivers suke cewa.
My name is Mark Lin from Port Harcourt Rivers. When the issue of using self-medication, local health and all that.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Eleno bisa jawabin gwamnan jihar Rivers na cewa muna amfani da magungunan gargajiya haka batun yake. Mun fahimci magungunan gargajiya suna aiki sosai shi kuwa wannan dake da suna Bobo Rotimi yace
My name is Rotimi Bobo COVID-19 is real but I'm in the market now you can't find 10 people that uses face mask
yace dangane da cutar COVID-19 dalle gaskiya ce amma mafi yawancin mutane ba su yarda da cewa akwai cutar ba misali kaga yanzu haka ina a kasuwa amma ba mutum 10 dake sanye da takunkumi domin kariya ga cutar ta corona kuma a ra'ayina game da magungunan gargajiya tun kamin a haife ni iyaye da kakanni suna amfani da magungunan gargajiya saboda haka ba mu da wata mafita to koya ya masanan kiwon lafiya ke kallon wannan matsala ta amfani da magungunan gargajiya Hajiya Nafisa Gurori wata mai fafutuka ce a kungiyoyin kiwon lafiya
kare abin da yasa mutanen mu suka koma ma maganin gargajiya kamar irin gainan nan ake ce mace garagare a rahoton da ya fito da president na Madagascar to tunda sannan mutane mu sai suka rage jin tsoron akwai wasu su ce an haɗa tafarnuwa da zaiti akai tafasa akai surace kiwon ba zai kama su ba gaskiya akwai damuwa saboda abinda ake ma tsoro ba a samu maganin murashin mashako ba ya zamanto kuma wani ciwo ya shigo
kuma lafiya ta duniya a yanzu ta sake nazari da kuma bayyana cewar cutar na yaduwa ne ta hanyar iskan da ake shaka waɗanda ke dauke da kwayoyin cuta Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Rundunar ƴan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani dattijo dan kimanin shekaru 60 wanda ake zargi yayin ma wata yarinya a shekarar 8 fiyade. Ga wakilin mu Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Kakakin ƴan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya auku ne a garin Wushishi mai kimanin nisan kilomita 50 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger a ranar Asabar 11 ga wannan wata na Yuli wanda ake zargin dai mai suna Haruna Lawali ya ce babu shakka lamarin ya faru amma kuma kaddara ce da ma kuma aiki irin na shedan kamar yadda yayi wa muryar Amurka karin bayani
shi kuma nan ya biyo mu ne daga baya shi wanda kama ya biyo ya hawo wando
kada ya daga
ganin sai nake a'udhu billahi ce annan da ni a'udhu billahi yace ai baka san a'udhu billahi bai mai kunkun ko can da ma asirin karatu ne kuma sai na kai ka wurin kole
wannan shine karin farko da kai gade koko ka saba yi dama
wallahi ban saba yi ba wannan shine farko kuma ni ushishin Allah da wannan abun ta kare ni ko ba gaskiya ko na kuma gidan ba ushi
amma kana da iyali
ina da iyali
amma ya kace ji gashi kai wannan abu
to abun kunya dai ya same ni sai dai abun da zan roka Allah dai shi muna gafara
amma ka san hukuncin wanda aka kama da ruwan lalle
to kaddara dai ta riga ta gitta ko ba gaskiya ba amma ina neman afuwan wurin
kakakin ƴan sandan dai ya ce da zaran sun kammala bincike za su mika shi a kotu domin fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ya aikata sannan ya kara da cewa
but we want to advise the parents guardians to watch the movement of their children
ya ce muna baiwa iyaye da ma jagororin yara shawara da su rinka sanya ido akan zirga-zirgar yaransu domin kare su daga fadawa irin wannan masifa kumar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger dai ta ce ta damu da yadda ake ƙara samun yawan wannan matsala ta fyaɗe ga yara ƙanana a jihar Niger barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar
ko a jiya muna da wanda ya kai shekara zai kai 55 yayin yarinya fyaɗe kuma yana da cutar HIV yanzu ya fata kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ga kuma tana da cutar nan ga kesin da yawa wani wanda ya tsaya yayi wa yara uku ya musu a daki daya ya musu shi ma karkar shi yana nan CID yanzu akalla a rana an ba mu samu case na fiade uku ba to ba ai komai ba kinan a rana
Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mintoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya yayin da rundunar tsaron Najeriya ke dawar samun galaba akan yan bindigar da suka addabi al'ummar gabashin jihar Sokoto mazauna yankin na cewa an kashe maciji ne ba tare kai ba sabuwar dokar hukunta batanci a kafafen sadarwa na internet ta jamhuriyar Niger na kokarin shafe dokar da ta bada kariya ga yan jarida a kasar jama'a assalamu alaikum tun a farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana so makai farmaki ta jiragen sama da zimmar kakkabe yan bindigar da suka addabi al'umma a kananan hukumomin mulkin da ke gabashin jihar Sokoto a wata hira da ya yi da muryar Amurka a makon jiya babban hafsan sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce sun sami gagarumar nasara a irin salon kai farmakin tare da haɗin gwiwar sojan ƙasa da ke bi a guraren da jiragen yaƙi suka yi lugudin wuta.
Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkusawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu.
Kamar yadda nace ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Dan jirgi baya iya kama waje. Jirgi sai dai ya zuba bomb ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su kansu.
To sai dai duk da yake mutanen yankin sun yi na'am da matakin rundunar tsaron na kai farmaki akan ƴan bindigar. To amma suna ganin nasarar da aka samu tamkar an kashe maciji ne amma ba a tare kai ba. Suna masu musanta kalaman na babban hafsan sojin sama. Rahotanni sun nuna cewa ko a lokacin da ake ruwan bamabamai ta sama, ƴan bindigar sun ci gaba da kai hare-hare tare da kisan jama'a, lamarin da kuma ya haifar da tarwatsewar garuruwa fiye da 30 a yankin. Basharu Altini Guyawa Isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto, kuma dan asalin yankin na gabashin jihar Sokoto.
Babu shakka ran attanin waccan ta sama, sojojin sama sun kai ainihin hari a gabacin Isa, wajajen tungaggakin ƴan ta'adda a Kamarawa da kuma ƴan fako da wasu iyakoki da a tsakaninmu da ƙasar sabon birni. A sanadiyar waɗannan hare-hare an samu galaba ƙware kuma an samu nasara, domin an samu tungaggakin nasu har sun fantsama sun ruɗe sun kiɗime. Amma maimakon a ce akwai jami'an tsaro na ƙasa, sojoji na ƙasa waɗanda za su tarawa idan wuta ta yi wuta gare su, su ƙullo su hito inda za a ganin su garin da garin domin a yi hwaɗa tsakaninsu da jami'an tsaro a yi ta ƙare, shi ne abin da ba mu samu ba. Da suka fantsama suka wuce kan jama'a, suka tada tashin hankali, suka tada tungaci, mutane suka kiɗime suka tsorata da su. Ainihin tun daga tsohuwar Kamarawa zuwa abin da ya kai su rudu, suka tadda waɗannan garuruwa gari 31 yau ƙasar Gebe babu su, ba su cikin kwanciyar hankali.
To amma bisa ga bayanan da ita hukumar tsaron Najeriya ta yi a makon da ya shige, ta bayyana cewa ko baya ga hare-haren da take kaiwa ta sama, haka kuma akwai sojojin da aka girke, wato waɗanda suke tafiya a ƙasa suna bi wuraren da aka kai hare-haren ta sama domin ganin cewa an kakkaɓe duk wani abu da kan iya saura a wannan yanayin.
Malam Murtala, waɗannan sojoji na ƙasa mu muna hudan abin da ke faruwa yankin mu ne, muna hudan abin da muke ciki ne. Dukkan wanda a cikin wannan yanki babu mai son irin yanayi da halin da muke ciki yanzu. Mutane sun daidaice, babu kowa yankin nan an baro shi. Malam Mutala, sannan ba a tura sojoji ba na ƙasa, ba zai yiwu a tura sojoji ba kuma ana samun galaba mu ce ba gaskiya bane ba. Babu sojojin ƙasa cikin wannan daji. Bu abin da muke yi yanzu, muna kira ne ga gwamnatin tarayya da shugabannin sojoji na sama da ƙasa su san abin da ake ciki. A tura sojoji su shiga tun daga tsohon Kamarawa har abin da ya kai su rudu, babu kowa wannan ziri na Gebe wanda ya gobarta. Babu mai kai da kawo wannan ƙasa in ba ƴan ta'adda ba. A je a shiga a yi waɗanda ƴan ta'adda a yi ta ƙare, sannan a ba mutane umarni su koma gidajensu. Damana tana yi, Malam Murtala, wanda bai aje komi ba, bai tanadi komi ba ga rayuwa in banda noma, ka isko shina gudun hijira a shinkayi, shina gudun hijira a isa, shina gudun hijira a ganin gidan ruci cikin Nijar. To ina zaman lafiya shike gare shi? Ba ƴan kwangila ba ne, ba ma'aikatan gwamnati ba ne, ille noman gashi ne abin da sun ka dogara, kuma babu zaman lafiya inda za a zannawa a yi noman, to yaya za a karewa, Malam Murtala?
To a can baya an sami rahotannin da ke bayyana cewa akwai wasu yankuna da waɗannan ƴan bindiga ɗin suke mulki da su ko kuma suke iko da su a wannan yankin. Duk da yake hukumomi sun fito ƙarara sun musanta waɗannan rahotannin a wannan lokacin, shin ya ake ciki a halin yanzu?
Malam Murtala, mutanen da suka baro gidajensu suna wurin gudun hijira, su yankunan nasu hannun wa suke? Hannun gwamnati ko hannun hakimai masu ƙasa ko hannun jami'an tsaron Najeriya? Mutum na barin gida ne ya zo wani wuri gudun hijira a ce ba koro shi an kai ba? Duk waɗanda suka koro waɗannan mutane, yanki yana hannunsu, kuma suke kai da kawo a wannan yanki, suke hukunci wannan yanki, suke zartar da komi a wannan yanki. Menene ƙarya cikin wannan zance, Malam Murtala? baiwa a raba al'ummomi da wurin su a ce ba Hitler ta tashi hankali bane na raba su da wurin nan a ce wanda ya tada Hitler ta tashi hankali ba shike da iko da yanki ba to me zai sa gudun hijira idan wani bai zo ya tada kai ba a wurin kai ta ma da hankali ya hasa ma wuta ba ba wai sun zo bane sun tada jama'a sun ci zarafin jama'a sun yi ta sun koma wani wuri suna nan suna kaiwa da kawowa
Tun a shekara ta 2010 ne gwamnatin kasar Jamhuriyar Niger ta kafa wata doka da ke bada kariya ga 'yan jarida tare da zimmar kare su daga matsaloli da dama da suke fuskanta a fagen gudanar da aikin su na tsage gaskiya komai dacin ta matsalolin ko sun hada da kamewa da tsarewa har ya zuwa garkamewa a kurkuku da dai sauran nau'o'i daban-daban na cin zarafi to sai dai kuma yanzu haka wannan dokar na fuskantar barazanar gushewa yo bayan soma aikin wata sabuwar doka da aka kafa a watan da ya gabata ta hukunta masu cin zarafin jama'a ta shafukan sada zumunta na internet wannan lamari dai ya sa cibiyar 'yan jarida ta kasar shirya wani taro a makon da ya gabata domin duba wannan kalubale Suleiman Bra shine sakataren cibiyar ta 'yan jarida
kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi amma ba su aiki da shi misali article na 66 shine ke cewa yuzu zai iya tsare 'yan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda ba su kan aikin shi ne to kun ga tunda aka fara yau shekara 10 wannan article din ana iya ta ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce ga ya kamata a ce dokokin in aka yi a dauki fannin dan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi dan jarida a san da cewa dan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba yayi ba kamar wani activist ko wani sallar tunda shi a cikin aikin shi da yake dan jarida ya da ka'idodi ko abin da ke sa ethic dokoki da ethic shi da dalilin shi kenan shi ya san me yake
yanzu haka wata yar jarida mai fafutuka Sabira Sabo tana tare ne a hannun mahukunta tsawon watanni duk kuwa da cewa tana dauke da juna biyu kuma tana fama da rashin lafiya bayan da aka gurfanar da ita a gaban kotu bisa zargin ta bata wa dan shugaban kasar suna a labarin da ta wallafa a shafin Facebook mai nuna cewa dan na shugaban kasa na da hannu a badakalar makamai a kasar a farkon wannan makon ma jami'an tsaro sun tsare mawallafin wata jaridar kasar mai suna Le Corre Ali Sumana bisa zargin fadawa hurumin sabuwar dokar da yayi a yayin gudanar da aikin sa
to yau da sanin da muka je ganin shi yace mana an ce ya wallafa ne labari bisa wannan haraka wadda ta shafi minista na tsaro kun san an handami dukiya nan cikin labarin da ya bada ce ke duk waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun fara biyan kuɗi wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jaridar shi sai wasu suka duke suka sashi bisa yanar gizo to wannan ne ya ja mishi aka kai shi hukumar 'yan sanda masu bincike to yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Suleiman Muni Barma tuba yiro da yodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Wani jigo a kwamitin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta kafa domin yaki da annobar coronavirus yayi watsi da matsayar da shugaba Donald Trump ya dauka wacce ta nuna cewa likitocin gwamnati na yi wa Amurkawa ƙarya to a halin da ake ciki kuma allurar rigakafin cutar COVID-19 na farko da aka gwada Amurka ya ƙara ƙarfin garkuwar jikin mutane kamar yadda masana kimiyya suka yi tsammani a cewar masu bincike a jiya Talata gwamnatin Trump ta soke wata matsaya da ta dauka wacce ta buƙaci ɗaliban ƙasashen waje da su canza makarantu ko su bar ƙasar idan har jami'ar su za ta koyar da su darussa ne daga gida a dalilin barkewar annoba cutar ta coronavirus.
Thomas sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku jima dauke da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, ni Hadiza Chari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.